Daga nan Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 1622 da kuma 25. Abunnin yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar Biyu Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen radion amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma niyya da ke birnin Kwani duk a jamhuriyar ta Niger. Baiga haka a kodi yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Assalamu alaikum alaikum barkamu da wannan lokaci ne ranar 18 ga watan Nuwamba shekara ta 2016. Muhammad Lalo ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi wato 10 na safe kenan a nan Washington. Ga Ladan da dandanan labaran da za ku ji.
Najeriya sun ce yan kunar bakin wake sun tada bom a arewa maso gabashin Najeriya yau Juma'a kuma sun kashe mutane 4 hadi da su kansu 2. Jirgin yakin Syria dake da goyon bayan mayakan Russia sun ƙara ƙaimi wajen harin da suke kaiwa ga mayakan da ke rike da Aleppo. Kana kafofin yayin labarai dake nan Amurka suna rubuta labarin cewa zaben shugaba Donald Trump ya yanke shawarar ba da mukamin Attorney General na Amurka ga sanatan nan da ya fito daga jam'iyyar State Republican daga mazabar Alabama wato Senator Jeff Sessions.
A can Najeriya ko akalla mutane 6 ne suka rasa rayukansu a wasu hare-haren bombardment da aka kai a jihar Borno.
Kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Mr. Nimel Chukwu ya ce a yau da Asuba ne da misalin karfe 4 aka samu tashin bom din na farko a wata anguwa da ake kira Jiddari.
A jamhuriyar Nijar ko manoman albasa ne suka kafa wani kwamiti wanda zai farfado da farashin albasa wanda ya faɗi warwas. Sannan muna tafa da shirin duniya Amurka to amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum. Jami'an 'yan sanda a Najeriya sun ce 'yan kunar bakin wake sun tada bom a arewa maso gabashin Najeriya yau Juma'a sun kuma kashe mutane 4 hadi da su kansu 2. Da safe yau ne 'yan sanda suka kalubalanci wasu mata 2 da wani namiji guda daidai inda shinye 'yan sanda yake kusa da babban kotun birnin Maiduguri. Kamar yadda mai magana da yawan 'yan sanda Victor Ishaku ke cewa ɗaya daga cikin matan kawai sai ta tada bom nan take kuma ta halaka kanta da namijin da suke tare, yayin da ita ɗayar mace da suke tare ta rayu kuma yanzu haka tana nan ana ma tambayoyi. Haka kuma mahukunta sun ce wasu 'yan kunar bakin waken daban a gefen birnin Maiduguri sun tara bom a wata tashar mota inda suka kashe kansu da wasu 'yan banga guda 2. Wannan harin dai shine irin sa na 5 a cikin sati 3 a cikin birnin na Maiduguri inda nan ne mahaifar jagoran kungiyar ta Boko Haram. Jihohin arewa maso gabashin Najeriya dai nan ne matataran kungiyar Boko Haram inda suka kwashe shekaru 7 suna aikata ta'addanci. Muna da ƙarin labarai bayan muna da rahoto bayan labaran duniya.
Dakarun Siriya da ke samun goyon bayan mayakan ƙasar Rasha sun ƙara ƙaimi wajen harin da suke kaiwa mayakan da ke rike da Aleppo. Wannan ya faru ne da safiyar yau Juma'a wanda hakan ya yi dalilin mutuwar mutane da yawa ciki har da ƙananan yara. Harin yau shine na 4 a jere da wannan runduna ta kai tun bayan da gwamnatin ƙasar ta Rasha ta bayyana dakatar da kai kayan aikin kai cikin yankin a ranar Talata. Rotanni sun tabbatar cewa kalla fararen hula 65 ne suka rasa rayukansu tun daga lokacin da suka ƙara zafafa waɗannan hare-hare. Sai da kuma ƙungiyar nan mai sa ido ta Burtaniya wadda ake kira Syrian Observatory for Human Rights ta ce 'yan tawayen sun harba roka sama da 12 a sansanin da ke da mayakan gwamnati suke a cikin birnin. Wannan harin da aka kai a cikin wannan makon a yankin da ke hannun 'yan tawayen wanda ke kunshe da mutane sama da 250 ya biyo bayan sanarwar da ƙasar ta Rasha ta yi ne na ɗaukar matakin arewacin da yake hannun 'yan tawaye a yankin gundumar Idlib da kuma tsakiyar gundumar Homs.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Kafofin yaɗa labarai da ke nan Amurka suna rubuta labarin cewa zaɓen shugaban ƙasa Donald Trump ya yanke shawarar ba da mukamin Attorney General na Amurka ga sanatan nan da ya fito daga jam'iyyar State Republican daga mazaɓar Alabama wato Senator Jeff Sessions. Sai dai kuma kwamitin miƙa mulki daga tsohuwar gwamnati zuwa sabuwa bai bayyana wato hakan ba, amma dai kuma labarai da ke fitowa kenan daga ke cewa ya fito ne daga majiya kusa da kwamitin. Sai dai kawai yanzu ba wata ƙwaƙwaran hujjar cewa shugaba Trump ya yi wa Sessions ta yin wannan mukami ko kuma a'a. Abin da aka sani shine wannan sanata da dan sanata ne kuma shine mai bayar Trump din shawara har na tsawon lokacin campaign din sa na takarar shugaban kasa. Sai dai wannan sanata dan shekaru 66 dan asalin Alabama yana majalisar dattijai ne tun daga shekarar 1997 kuma ya taba rike mukami a Attorney General na jihar sa. Hawa kuma rahotanni sun bayyana cewa Trump din ya zabi Mike Pompeo a matsayin babban director hukumar tattara bayanan sirri. Pompeo wanda ya taba zama dan majalisar dokokin Amurka daga jihar tsakiya ta yammacin jihar Kansas ya bayyana amincewarsa da wannan mukami da aka bashi.
Shugaban Amurka Barack Obama zai bi sahun takarorinsa na kasashen yammacin Turai yau Juma'a domin tattauna harkokin tsaro da kuma kalubalen tattalin arziki dake addaban kasashen waɗanda suke ke wato kawaye ne ga Amurka. Tattaunawar da ta hada da shugabanni kamar na kasashen Jamus, Burtaniya, Faransa, Italiya da Spain za ta daura ne akan wacce suka yi da shugaban wato shugaban Jamus Angela Merkel. Wannan da ita ta zama tattaunawarsa ta ƙarshe a cikin gungun waɗannan shugabanni a matsayinsa na shugaban Amurka kafin ya miƙa mulki ga zababben shugaba Donald Trump. Shugaba Obama a wajen taron zai ƙara jaddada muhimmancin haɗin kai da kyakkyawar dangantaka da ƙasashen na Turai, tare da nuna alwashin cewa Amurka za ta ci gaba da kasancewa mai alaƙa ta kafada wato tsayawa kafada da kafada da Jamus da ma duka sauran ƙasashen Turai da sauran ƙasashen duniya. Shugaba Obama ya buƙaci shugaba mai jiran gado wato Donald Trump da ya tashi tsaye wajen ganin cewa an ci gaba da kyakkyawar dangantaka tsakanin waɗannan ƙasashe da suka kasance kawa ga Amurka.
Yau Juma'a ne aka yi bikin soja na karrama binne tsohon shugaban Philippines din nan wanda aka sani da mulkin kama karya wato Ferdinand Marcos. Shekaru 30 bayan an kawar da shi daga kankarar mulki yayin juyin juya hali. An fara bikin ne da harbin bindiga 21 irin na sojoji wanda ke nuna karamawa, kuma sojojin sun sanya kayan bikin su na soja kana sun yi sarawar ban girma irin ta karama babban soja. Duk wannan abin yana faruwa ne a bakin kabarin da aka binne shi wannan dan taliki. Duk da sukan da wannan bikin ya sha daga yan adawa da hukumomin kare haƙƙin bil'adama, babban kotun ƙasar ta yanke hukuncin binne wannan dan taliki a makarbatar da ake binne shugabanni kuma a yi masa binne babban girma. Shugaba Rodrigo Duterte shine ya amince da wannan bikin na ban girma ga tsohon shugaban ƙasar duko da irin sukar da yan adawa ke ta yi game da shi. An shigo da gawar marigayi ne a birnin Manila a asirce domin kaucewa zanga-zanga.
To, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Waɗannan tashin bu abin mai dai kusan shine karo na 7 ko kuma na 6 a cewar kwamishinan ƴan sandan jihar a cikin mako guda. Wannan zaka mutanen da ke zaune a garin Maiduguri suka so matofa ayar tabbata.
To sai amana afuwa domin wannan kutse da muka samu. To rotani daga Najeriya na cewa kallan mutane 6 ne suka rasa rayukansu a wasu hararan bombai da suka auku a jihar Borno. Ga Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani daga Maiduguri.
Waɗannan tashin bombai dai kusan shine karo na 7 ko kuma na 6 a cewar kwamishinan ƴan sandan jihar a cikin mako guda. Wannan zaka mutanen da ke zaune a garin Maiduguri suka so matofa ayar tambaya akai na sake dawowar wannan tashin bombai. Na ganin cewa mutane sun so mu mamantawa da irin tashin waɗannan bombai. Kwamishinan ƴan sandan jihar Borno Mr. Nimel Chuku yace a yau da asuba ne da misalin karfe 4 aka samu tashin bomb din na farko a wata anguwa da ake kira Jiddari kusa da wani kotu inda ake bincikan ababen hawa.
This morning there were 3 explosions in the Idarifodo area of Maiduguri township. This time around the shooter bombers were 3, 2 of them females, 1 a male.
Yace da misalin karfe 4 da kwata ne dai aka samu tashin bombai guda 3 a anguwar Idarifodo dake cikin garin Maiduguri, kuma 2 daga cikin waɗannan ƴan kudan bakin wake mata ne, yayin da ɗayan ya kasance namiji.
One of the female bombers started to strap her IED, and then the male among them took over the IED from her, and in the process of fiddling, the IED is exploded, killing the male suicide bomber and the other female suicide bomber. luckily enough the one who unstrapped her IUD survived.
Yace dai daga cikin wadannan mata da ke dauke da wannan bumabumai ta yi kokarin kunce bomb din da ke jikin nata yayin da namijin ya ansa a kokarin da yake na jigida da wannan bomb din ya tashi ya kashe shi ya kuma kashe ɗayan yarinyar da suke taren sa'an da aka yi kuma shine ita wadata sun ce wannan bomb din da ke jikinta wannan bomb din bai halaka ta ba.
From the survivor were able to get some information and after getting some information from her on the request of the military we handed her over for further military actions.
Yace ita wannan da ke raye muna samun bayanai daga wurin ta sannan takwarorin aikin mu na soja sun buƙaci mu miƙa musu ita don ci gaba da gudanar da nasu aikin.
Then at about 8:30 I got information from our operative that there were two other explosions along the Maiduguri Gambarungara road.
Yace da misalin karfe 8:30 na safiyar da kuma na sake samun wani bayanin cewa akwai wasu bombomen guda biyu da suka tashi akan titin Maiduguri zuwa garin Gamboro. Yace ɗaya daga cikin su na niyan kokarin kutsawa cikin garejin da ke kira Muna Garage ne. Sai Allah ya hukuncin sabon din ya tashi wanda ya halaka shi shi kaɗai ba tare da ya shafi kowa ba.
Then a few posts away just by welcome to Maiduguri she are coming into there was another explosion there too. So a bomber was about to be prevented from entering the town. And the process he detonated and he died instantly with two other civilian deaths of the men.
Yace a gaba kadan ma akwai wani bomb din da ya sake tashi a cikin lokacin da wani dan kunyan burkin wake ke kokarin shugowa cikin gari aka kuma yi kokarin hana shi ana cikin wannan ne sai ta da bomb din da ke jikin nasa kuma nan take ya halaka kuma wasu matasan sa kai da ake kira civilian deaths guda biyu wanda su ma wannan bomb din ya halaka. Yace wannan ne ya kawo adadin tashin bumabumai guda 6 ko 7 da a cikin wannan cikin mako guda da aka samu a cikin garin Maiduguri. Yanzu haka muna adadin mutane da suka mutu guda 6 cike har da ƴan kunnan bakin waken sakamakon wannan tashin bumabumai na yau. Commissioner ɗin sandan Mr. Nimel Chuku ya kuma yi bayani game da hana duk wani zanga-zanga ko kuma wani taro da yace sun samu labari a ƴan kungiyar Shia suna shirin yi a cikin garin Maiduguri a yau. Yace mun samu takarda daga ofishin sakataren gwamnatin jihar Borno ne inda ya tabbatar mana cewa wani ƴan kungiya na Shia suna shirin gudanar da wannan zanga-zanga wanda kuma yasa su dokan wannan mataki na haramta duk wani taro a yau.
Information we had that the shared group wanted to go on procession today after Jumu'ah prayers.
Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Wadansun su ma har makamai gare su gilla suke ba zaman lafiya a yarwa da bama ba ga da goza banki cibok ba zaman lafiya sun watsa birni kaza.
Samu ce Allah ya kyauta a Najeriya har ila yau ofishin jikadancin Amurka dake Abuja nuna matukar damuwarsa a wata sanarwa da ya fitar kan takaddamar da ake samu tsakanin mabiyaki da Shi'a da jami'an tsaro lamarin da ofishin jikadancin na Amurka yace ya haifar da sarar rayuka da dama tare da kira ga hukumomi da su dakile wannan matsala. Wakilin Hassan Maina Kenne dake Abuja ya ga sanarwar ga kuma rahoton da ya hada mana.
Amurka ta ce ta dawo matuka dangane da yadda aka kashe ƴan Shi'a a Kano yayin da suke tattakin su na shekara-shekara. Cikin wata sanarwa da muka samu daga ofishin jikadancin Amurka da ke nan Abuja, mai dauke da sa hannun John Kabi, ta ce ta damu bisa yadda ƴan sanda suka tunkari ƴan tattakin da ƙarfin tsiya. Amurka ta ce ƴan Shi'a a Najeriya, kamar sauran ƴan Najeriya, na da ƴancin yin addinin su kamar yadda suka fahimta, ciki har da tattaki. Kuma dole ne Najeriya ta ba su kariya yadda ya kamata, yayin da hannu ɗaya su ma ƴan Shi'ar inji Amurka dole su bi dokar ƙasa.
People should appreciate that where your right ends, another person's right begins.
Wannan Sofeta General ƴan sandan Najeriya kenan Ibrahim Idris ke magana akan rikicin na Kano, inda yake cewa mutane su gane cewa inda ƴancin wani ya kare nan kuma na wani ya soma. Kowane ɗan Najeriya na da ƴancin da dole a kare mai, kuma wannan na da matukar muhimmanci. Rundunar ƴan sanda ta ce a Kano dai ƴan Shi'ar ne suka afka ma jami'anta, amma a cewar Shu'abu Ahmed na dandalin ɗalibai da malamai na ƴan Shi'ar a Najeriya, wannan ba gaskiya bane.
Kasan da take rayuwar cewa akwai demokradiya a ciki, matsawan haka ce ba za a ba kowa ƴanci yayi addinin shi ba bisa yanda ya fahimta, kamar yanda dokan ƙasa ta sanar. Kaga akwai matsala, harkar musulunci a Najeriya kusan shekaran 40 kenan, amma ba da wani record da zai nuna cewa a rana kaza an je an yi tashin hankali. Ba tashin hankali ake ba, ana faɗa ne, ba ana faɗa ba. Sai da ba sa dauke da reza suna kiran la ilaha illallah Muhammadur sallallahu alaihi wa sallam, kuma suna son mutane su fahimce su. Rashin kuma za su je suna afka ma wasu ƴan sanda, wannan ba gaskiya bane.
Dr. Abubakar Umar Kari malami ne a jami'ar Abuja.
Idan an tuna a watan Disamban bara, kwamitin na bincike wanda ya rufa ya kafa ya lalacewa fiye da mutane 300 a kashe. Sa'an nan kuma ko ranar litinin da ta gabata a Kano, an ce an kashe akalla mutane 9. To amma babban barazan da muke ganin cewa za ta faru shine idan har ba a samu bakin zaren wajen magance wannan matsala ba, sannan a hankali tana iya likidewa ta zama irin matsalar Boko Haram, wanda muke ganin mutane da dama suna jin tsoron idan har tafiya ta tafiya, ba mamaki su ma wannan aikin ya su dau makamai fara fada da jami'an tsaro da ma mutane kai, tunda ko ita rigimar Boko Haram din ma da ta fara.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a makwabciyar Najeriya, wato jamhuriyar Niger, manoman albasa ne suka kafa wani kwamiti wanda zai dubi kan matakan da ya kamata a dauka domin farfado da farashin albasa da ya fadi warwas. Daga birnin Kwandi ga rahoton da Haruna Mamman Bako ya aika mana.
A jihar Agadez an kafa wani kwamiti domin tunanin yanda za a farfado da farashin albasa, ganin cewa halin yanzu buhun albasa a wannan jihar bai wuce jikka 4 zuwa 5 ba na sefa, sabanin kwanakin baya da yake jikka 10 ko sama da haka. Kuma daga cikin matakan da kungiyoyi guda 8 na jihar Agadez na masu noma albasa suka dauka, hadda daukar mataki na hana fitar da albasar kamar yanda almumin Islaman daya daga cikin membobin kungiyoyi manoma albasa na jihar Agadez suke fada.
Ga wannan matakai su ne, wato mu san motocin da gare mu cikin kwantuwar kin mu duka motocin da suka zo za mu saida su, mu samu kamar kwana 5, muka ga kwana 5 albasa tana tahiya, kenan alhamdulillah, kenan muna iya mu sake su mu ba wasu cikin su tukardo, kamar wanda suka riga mu ba su tukardo su kawo kaya, mun suka zo mu saida su, suma muka saida su wanda suke bayan su kuma su tai. Amma kulbu mu ga kwantuwar kinan albasa ba ta fice su ba, ba za mu sake su motoci ba, kuma cikin sit kinan duka za mu sa police guda da mutunan guda na union su biyu cikin aks kin da motoci suke shigowa su saya su bincika su gani in mota tacce za ta shigo, to akwai tarar da muka aza wannan dole wannan tara sai mutun ya biya.
Su dai manoman albasa na jihar Agadez na kyautata zatonsu domin sake haɓakar da farashin na albasar bayan matsananciyar hasarar da suka ce sun yi sanadiyar faduwar farashin albasar warwas.
Da yanzu ma ina da ba albasan da yake ba a saida ba ko shi yana nan aje yayi kwanaki, yanzu bai wuce jikka 4 jikka 3 da jikka 5
in sha zuba fazon da yawa, kuma mun kashe kudi da yawa ba mu san iyakacin su ba, kuma mun fiddo ta asara yayi yawa bata wuce ko jika uku, abinda na kawo ya fi loji 5, tana taya su da jika 2 jeran banza ne, kenan ba ta maido kudi ballin tana tafidda ko asara wannan da ta jicin kama wanda ka ji
mu wanda muke noman ta mun fadi, wanda ya saya ta ma ba za ka kara dawowa wurin mu tunda bai ta fadi, kenan masu mota ma wanda suke dokota su ma bashi ne, kenan bashi na albasan nan bai biya ba, ina za a samu kudi a biya su.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga arewacin jamhuriyar Niger.
Gade ku ya en binni da ku da yayan gawe ku ga manoma.
To agogo a can jamhuriyar tin Niger da ma Najeriya na cewa karfe 4 ne da minti kusan 18, amma anan Washington DC 10 na safe ne da minti 18. Ga shirinmu na gaba. Masu sauraro, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka, wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar.
I congratulate Donald Trump,
the European Union and the United States.
In my conversation with the president-elect,
and any deviation,
zababban shugaban Amurka na can yana ci gaba da kokarin kafa sabuwar gwamnati bayan lashe zaben shugaban kasar da aka yi ranar 8 ga watan Nuwamba, inda ya kada abokin hamayyarsa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton a wani yanayi da har yanzu masana harkar siyasa da masu fashin baki da masu hasashe suke kokarin gano abin da ya faru. Kai har ta kai ga wani farfesa mai hasashe ya haɗe kwaro bayan da ya yi alƙawarin yin hakan idan har Trump ya samu ƙuri'un wakilan jiha 240 a zaben da aka kammala, kamar yadda aka nuna a tashar talabijin ɗin CNN. To a yau shirin namu na duniyar Amurka zai yi dubi ne kan yadda Trump yake shirin yin hulɗa da ƙasashen waje, musamman ma nahiyar Turai da ƙungiyar tsaro ta NATO, da rajeniyoyin da Amurka ta shiga kamar ta magance matsalar ɗumamar yanayi. To bayan da aka bayyana Trump a matsayin wanda ya lashe zaben Amurka, ƙungiyar tarayyar Turai ta kira wani taro wanda aka yi ranar Lahadi ta gabata domin yin dubi kan yadda hulɗa za ta kasance tsakanin Amurka da ƙungiyar. Federica Mogherini ita ce shugabar harkokin wajen kungiyar tarayyar ta Turai.
The European Union and the United States are partners.
Kungiyar tarayyar Turai da Amurka kawaye ne kuma za su ci gaba da zama kawaye kan batutuwan da suka shafe mu waɗanda kuma muke mutuntawa.
Babban sakataren kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg shi ma ya taya Donald Trump murna samun wannan nasara.
I congratulate Donald Trump.
Na taya Donald Trump murna kan zaben sa da aka yi a matsayin shugaban kasar Amurka. Na kuma fatan yin aiki da shi. Yana da matukar muhimmanci hulɗar da ke tsakanin Amurka da nahiyar Turai ta ci gaba da dorewa.
Bonds across the transatlantic bond remain strong.
Sai da lokacin yakin neman zabe zababban shugaban Amurka Donald Trump ya sha sukar yawan kudin da mambobin kungiyar ta EU ke bayarwa wajen gudanar da ayyukan kungiyar tsaron ta NATO. Inda yakan ce kudaden da suke bayarwa ba sa takakara su karya. To bayan waɗannan kalamai, fargaba ta shiga zuciyar mambobin kungiyar ta NATO. Luke Coffey, darakta ne a cibiyar nazarin hulɗar ƙasashe ta fuskar tsaro da ke nan Amurka.
And any deviation
kaucewa daga turbar da aka kafa kungiyar ta NATO na da matukar haɗari ga wannan haɗin kai, kuma zai aike wani sakon da ba a so ga ƙasar Rasha.
To sai dai yayin da yake ganawa da manema labarai jim kaɗan kafin ya fara wata ziyararsa ta ƙarshe a matsayin shugaban Amurka, shugaba Barack Obama ya ce Trump ya gaya masa cewa zai ci gaba da mara kungiyar ta NATO baya.
In my conversation with the president-elect,
a ganawar da muka yi da zaben shugaban ƙasa, ya nuna sha'awarsa ta ci gaba da hulɗa da NATO. Saboda haka, saƙon da nake so in isar shi ne, yana da burin ci gaba da marawa ƙungiyar baya da kuma hulɗa da ƙasashen da ke ƙetaren tekun Atlantika.
Yanzu haka dai shugaban na Amurka na rangadin wasu ƙasashe domin tabbatar wa ƙawayen Amurka cewa ƙasar ba za ta guje su ba.
I'll also signal our solidarity with our closest allies and express our support for.
Yana so na sanar da ci gaba da ba da goyon bayan mu ga kowannen mu. Da ci gaban haɗin kan nahiyar Turai, hakan zai ƙara ƙarfafa tsaron ƙasar mu ne da kuma tsaron duniya baki ɗaya.
To wannan kenan, ina kuma batun matsayin da aka cimma ta Paris da aka kulla kan magance matsalar ɗumamar yanayi a duniya wacce Amurka ke jagoranta. Kada a manta, akwai rahotanni da suka rawaito cewa Trump ya ce batun sauyin yanayi wani abin almara ne da ƙasar China ta ƙirƙiro, ko da yake ya musanta faɗa hakan a lokacin da suke muhawara da abokiyar hamayyarsa Hillary Clinton gabanin zaben da aka yi.
Donald thinks that climate change is a hoax perpetrated by the Chinese. I think it's real.
I do not say that.
Amma dai masana a wannan fanni na fargabar Donald Trump na iya janyewa daga wannan yarjejeniya ta Paris. Asali ma ya ce zai yi watsi da ita cikin kwanaki 100 da kama aiki. Professor Samuel Finkauza ya yi bayani kan haɗarin yin hakan.
Taking that leadership role away would create.
Babu haufi, janyewa daga wannan jagoranci zai iya samar da gibi. Sai dai abin farin ciki anan shine, idan har akwai hakan, shine da zarar yarjejeniyar ta fara aiki kamar yadda muke gani, fushewa daga cikin ta zai yi matuƙar wuya. Kusan hagara ma a ce ba shi gaba.
To yayin da zababban shugaban ƙasar ke take cikicin bada makamai, rautani na nuni da cewa ana ta kai ruwa rana. Tun tashin farko ya baiwa shugaban kwamitin amintattun jam'iyyar ta Republican Ryan Priebus mukamin shugaban ma'aikatan fadar White House, naɗin da ya samu yabo. Sai dai naɗa Steve Bannon a matsayin babban mai bashi shawara ya janyo cece-kuce saboda ƙaurin sunan da ake zargin Bannon ya yi wajen yaɗa manufofin nuna fifikon launin fata da nuna ƙyamar wasu al'ummomi. Yanzu dai ba a Amurka kaɗai ba, a duniya ma baki ɗaya. Da yawa an tsaya ne a ga irin kamun ludayin zababban shugaba Donald Trump. Musamman masu goyon bayansa, inda aka sa ido a ga ko za a ga wani bambanci tsakanin Donald Trump a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa da kuma Donald Trump a matsayin shugaban ƙasa. Masu sauraro, baki da abin da shirin namu na duniyar Amurka ya kunsa kenan a wannan makon, sai kuma wani karo idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin waɗanda aka jimuroyinsu, ni Mahmud Lalo ne ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To kafin mu je ga jin ra'ayoyinku ga wata sanarwa.
Jama'a ku biyo miliyoyin masu kallon shirye-shiryenmu na nahiyar Afirka da sauran duniya ta yi murnar fara yaɗa labaru da sauran shirye-shirye masu ƙayatarwa a talabijin. muna farin cikin faɗa muku cewa mun fara nuna shirye-shiryenmu na taskar VOA a talabijin, kuma za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen talabijin na jihar Bauchi, PRTV Jos, NBS Lafiya da NTA International Abuja. A jamhuriyar Niger kuma za a iya kama taskar VOA a gidan talabijin na Canal 3 Niamey da Radio Talabijin Amfani da Radio Talabijin Sarauniya da kuma Radio Talabijin Tenere. Shirye-shiryen na zo muku ne a ranaku daban-daban a kowane mako. Sashin Hausa na muryar Amurka. Duniya a tafin hannunku.
To yanzu kuma ga ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau yace muna goyen bayan duk irin matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke dauka domin yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya. Da fatar Allah ya kawo mana karshen masu karbar cin hanci da rashawa a Najeriya. Amin. Sako daga Hamza Galadima birnin Kebbi, da Sani mai lange-lange Yawuri, da Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya Gulma, da Salihu Isa Fana. Sai kuma wannan sakon daga Malam Usaid Dangote Karasuwa daga jihar Yobe, yace salam VOA Hausa, tabbas taron kasa da kasa da ake gudanarwa a birnin Morocco don magance matsalolin sauyin yanayi wanda ya zama ruwan dare a kasashen namu, wannan abu ne mai kyau da fatan bukata za ta biya, ganin yadda a baya aka sha taro amma har yanzu hakar bata cimma ruwa ba. Sai kuma wannan sakon yace Allah ya sa binciken da kamfanin NNPC yake a arewacin Najeriya dangane da batun lalubo man fetur a yankin ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu. Daga shugaban kungiyar muryar talaka reshen jihar Katsina, kamar Sanin Shaga kofar kawar Katsina. Sai kuma wani sakon da yake cewa a gaskiya sabbin har-haren da mayakan kungiyar Boko Haram suke kaiwa a wasu sassan jihar Borno abin dubawa ne. Da fatan gwamnatin Najeriya za ta dauki matakin gaggawa akan wannan al'amari. Daga Muhammad mai kayan miya Oji Kwatas Gombe. Sai kuma wani sakon wanda ya zo daga hannun Alhaji Abubakar Jibrin Dangusa Ubuffa Haruna Bajoga. Yace assalamu alaikum BOA Hausa, ya kamata jami'an tsaron da ke aikin wanzar da zaman lafiya a arewa maso gabas su sauya salon yadda suke tinkarar yaki da ta'addanci. Duba yadda ake murnar samun zaman lafiya a arewa maso gabas amma sai gashi ana samun harahara anan da can a yan kwanakin nan. Sakonmu na karshe a yau yace salam BOA Hausa. Hararan baya-bayan nan da ƴan Boko Haram ke zafafawa a yankin arewa maso gabacin Najeriya wani abin takaici ne. Da fatan jama'a za su ci gaba da ba jami'an tsaro haɗin kai wajen tona asiri da duk wasu ƴan ta'adda masu kisan jama'ar da basu ji ba basu gani ba. Sako daga Fatima Sade Sa'idu Daura.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Jami'an 'yan sanda a Najeriya sun ce 'yan kunar bakin wake sun tara bomu arewa maso gabashin Najeriya yau Juma'a, kuma sun kashe mutane hudu haɗi da kansu su biyu. Da safe yau Juma'a ne 'yan sanda suka kalubalanci wasu mata su biyu da wani namiji guda a daidai shingen da 'yan sanda yake kusa da babban kotu a birnin Maiduguri. Kamar yadda mai magana da yawan 'yan sanda Victor Isiya kuke cewa, jirgin yakin Siriya da ke da goyon bayan mayakan ƙasar Rasha sun ƙara ƙami wajen harin da suke kaiwa ga mayakan da ke riƙe da Aleppo. Wannan ko ya faru ne da safiyar yau Juma'a, wanda hakan ya dalilin mutuwar mutane da yawa ciki har da ƙananan yara. Kafofin yaɗa labarai da ke nan Amurka suna rubuta labarin cewa zaɓen shugaban ƙasa Donald Trump ya yanke shawarar ba da muƙamin Attorney General na Amurka ga sanatan nan da ya fito daga jam'iyyar su ta Republican daga mazaɓen Alabama, wato Senator Jeff Sessions. Sai dai kuma kwamitin miƙa mulki daga tsohuwa gwamnati zuwa sabuwa bai bayyana hakan ba, amma dai kuma labarai da ke kawo da ke yawo kenan wanda ke cewa ya fito ne daga majiya da ke kusa da kwamitin. Shugaban Amurka Barack Obama zai bi sahun takwarorinsa na ƙasashen yammacin Turai yau Juma'a domin tattauna harkokin tsaro da kuma ƙalubalen tattalin arziki da ke addaban ƙasashen waɗanda suke abokan juna ne. Tattaunawar ya haɗa da shugabanni kamar na ƙasashen Jamus, Burtaniya, Faransa, Italy da Spain. Zai ƙara faɗawa ne ga bisa wanda suka yi da shugaban Jamus Angela Merkel.
Masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar, za mu dawo muku da wani sabon shirin. Amma kafin nan bari mu yi amfani da wannan dama mu miƙa saƙon ta'aziyya ga Muhibbat Abdulsalam mai ɗakin Hassan Gigs a Kano game da rasuwar mahaifiyar ita Muhibbat ɗin. Da fatan Allah ya ji kanta. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatarwa, da kuma Sa'ida Hamdun da Daniel Brown da suka haɗa wannan shiri, sai injiniyan mu John Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya. Daga nan sashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC, sai dai kada ku yi nisa domin ga shirin ya rugaba nan tafi tare da Usman Kabara da Maryam Bugaji.